sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Daula barkamu da safiya.
To Usman barkamu da tashi. Ina fatan duk mun tashi lafiya. Ya muka ci da wannan sanyin
wallahi
wannan da yake.
Wallahi sai hankali ai kinkaran na narkewa ba damuwa.
Ya kam. Amma kuma ka san fa in ta narke fa sanyin ya fi shiga jiki.
Ai wallahi saboda iska in tana hurawa din nan.
Ashe ka gane.
Sai ta kandare ta baka sanyi.
Kwarai da gaske.
To Allah ya fushe mu lafiya.
To amin.
To zan fara ne da abari ya huce din shafin mu na Facebook da sauransu kamar yadda aka saba wanda kuma na ga kike kanki a ko su ga shiga shahaninki amma kafin sannan sai na mika sakon ta'aziyya ga dukkanin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya a Amurka da kuma iyalan marigayi wato ɗaya daga cikin hazikan wakilanmu da Allah ya masa rasuwa wato Sanusi Adamu wanda bayan fama da rashin lafiya Allah ya masa rasuwa shekaran jiya da
fatan
wakilanmu
na
Adamawa kin san da muna da guda biyu muna da Ibrahim Aziz muna da kuma Sanusi Adamu to shi Sanusin ne Allah ya masa rasuwa Allah ubangiji ya kyauta karshen mu shi kuma ya gafarta masa
amin ya
Allah yana kuma Allah ya ba su juriyar rashin wannan bawan Allah mu ma da muka yi rashin haziki irin shi Allah ya sa ya zama mutuwa hutu a gare shi
mun
kuma ya bamu hakurin jurewa mu ma
to amin amin mallam Usman mun kuma Allah ya sa mu cika da imani din namu karshen ya zo
amin amin to sannan kuma akwai wani sakon taziyar shi ma abokin aikin mu da kakashi ta rasu wato Nazir Ahmad Hausawa kakashi ta rasu mahaifiyar
mama shi babar shi
kenan to sai mu ce Allah ya ji kan kakar mu gaba daya sannan kuma ya kyauta karshen mu ya sa su ma gidacen Allah ba su dangana ita kanta Hajiya Maman Nazir din
Allah ya bata hakuri Allah ya bata hakurin rashi daga duk sashen Hausa na muryar Amurka
haka ne to sai kuma in ce to zan je kai tsaye zuwa ga filin Abari ya huce inda zan mika sakonnin gaishe-gaishen amma kafin in je shafin Facebook din sai na fara da wasu ƴan warkoki dake hannuna sakon gaisuwar ya ce salamu alaikum BOA Hausa da fatan duk kuna nan lafiya ina son ku gayar mini wato ku gaida min kenan da Zulfa'u Umar Sadiq da Ma'azu Umar Garkuwar Lere da kuma Ali Habu Zaburan da Yusuf Zido Kaugama Allah ya sana fada daidai da kuma Haladu Habu Zabura da kuma Malam Inusa Allah ya sa sun ji suna kuma cikin koshin lafiya sannan kuma sakon ya ce ina yi wa Zulfa'u ta'ziyar mutuwar yarta wadda ta rasu a fage a kanan daba Najeriya da fatan Allah ya ji kanta da gafara ya sa mutuwa hutu ya ce sakon ya fito ne daga Abdullahi Wakil Zaburan to sai mu ce mun gode kwarai da sakonka ita ma da fatan taji kuma Allah ya sa kuma yadda ta rasu din Allah ya jikanta mu muna miki ta'ziya to sai kuma mu je ga sakon gaisuwar Abari ya huce na wani bawan Allah da ya aiko shi ma yace gaisuwa zuwa ga wannan fili na Abari ya huce daga mai nasara nasarawa funtuwa to sai mu ce mun gode da wannan sako naka mu ma shirin Abari ya huce yana mika maka sakon gaisuwa
ta musamman
kwarai kuwa to zan je shafin majalisar Abari ya huce amma na dandalin Facebook inda zan fara da sakon gaisuwar fatan alheri zuwa ga Suraja Muhammad da Idris Shi A Abali to Allah ya sana fada didi sai Sadiq Dala da kuma Alhaji Shehu Galgal da Nuhu Chairman sai sakon gaisuwar alheri na Abari ya huce zuwa ga Ahmad Awais da kuma Aldajad Neji Sulemani Sulemani to Allah sana fada didi Allah ya sa ban yi wasa da sunan ka ba sai kuma Kamis Aliyu da kuma Yunusa A Kongo da Alhassan Dahiru sai Sadiq Sadiq gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Alhaji Gwano da kuma Hassan Muhammad Haruna da Awal Abdulkadir Wasko da Musa Isa da Madu Kukawa sai gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Hassan Duko Kawoji da kuma Shehu Haruna Abdullahi da Abba Nasir sai injiniya Haris da Sani Harbau sai kuma Abdullahi Tukur Katsina ATK Mani ZNG wato zango kenan ko ina ga yake nufi to sai gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Ruqayya Rufai da kuma Abdurrazzaq Abdullahi da Lurwanu Zaharuddin Gincawa Matazu sai mai kudu Bala Kudan da kuma Iliya Gwamna sai Abubakar Abdurrahim sai sakon gaisuwar fatan alherin Abari ya huce na takardar karshe dake hannuna zuwa ga Sha'aibu S Fada da kuma Amir Abdullahi da Nasiru Dan Bature da Kabiru Babawo sai Muhammad Rabi'u Gambobo sai daga karshe Mutari Barau Suleiman to da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji a filin na Abari ya huce to gare ki Daula
to Sani Usman da kokari sakon gaisuwar mu na Abari ya huce yau zuwa ga Mallam Sanusi Hashim na FCE Kano da Amina Sanusu Hashim da Amina Shehu sakon gaisuwar mu na Abari ya huce yau zuwa ga Sani Usman Darma tare da Mama Dada da Alhaji Alfa Tijjani Talban Jama'ari da Alhaji Adamu Ahmad Sa'in Jama'ari sakon gaisuwar mu da fatan alheri daga Abari ya huce zuwa ga yaya Sani Zango da Alhaji Hadi Sudawa da Dr. Aminu Sudawa muna kuma ƙara mika sakon gaisuwar mu na Abari ya huce ga Alhaji Ibrahim Hamzat Bayero dan madamin Kano da kuma Alhaji Bashir Kashim Mahmud muna ƙara mika sakon gaisuwar mu a cikin wannan shiri na Abari ya huce ga Alhaji Kabiru Sayyari dan iyar Ringim da Alhaji Basiru Shaibu madakin Ringim da Balarabe Jikan Dabo kan Karofi sakon gaisuwar mu na Abari ya huce zuwa ga Ibrahim Garba kan Karofi da Dr. Lawal Yusuf da Wakiji da Alhaji Nura Usman dan majan Ringim sakon gaisuwar mu na Abari ya huce zuwa ga Kamal Usman da kuma Alhaji Mahmud Isa da Alhaji Aminu Isa sakon gaisuwar mu da fatan alheri na Abari ya huce zuwa ga Alhaji Mansur Mahmud tare da Alhaji Uba Alhassan da Alhaji Aminu Zakari sakon gaisuwar mu na fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Awwalu Musa Alhaji Rabi'u Kigaman Gumel da Dr. Jibril London tare da Alhaji Ibrahim Lawal Gumel. Muna mika sakon gaisuwar mu zuwa ga Alhaji Haruna Ibrahim tare da Alhaji Salame Duguri. Sakon gaisuwar mu na filin Abari ya huce yau muna mika shi zuwa ga Alhaji Sani Ibrahim magajin garin Gumel tare da Alhaji Abdullahi Garba katagin Gumel da Alhaji Hashim dan makoyan Gumel. Sakon gaisuwar mu na yau na karshe na Abari ya huce muna mika sakon gaisuwar mu ga Umar Faruk Gaidam da Bashari Muhammad da Muhammad Aliyu Gumel dan iyan Gumel da Yariman Gumel sarkin malamai da Kabiru Usman dokajan Gumel. Muna fatan kuna cikin koshin lafiya kuma muna muku fatan alheri.
Eh wannan waka wannan waka Yakuba Mumuni kenan wanda suka fi sani din da wannan suna na danke danke mamar kase da suke ce masa amma ainihin sunan shi Yakuba Mumuni sannan mawaki ne sosai fitacce a Niger wanda har ma gasa gasan nan duka ya jaje na duniya na irin kada kada da waki waki musamman na kasashe da suke magana da harshen Faransanci wannan wakar yayi ta ne gasar waki waki da aka yi da harshen Faransanci din na najin a shekarar 2012 ne
a jamhuriyar Niger din
a Faransa yawanci suke irin wannan abubuwan
ne to na gane
to yayi yau da kasashen duniya sosai gaskiya ya je gasa gasa da duka aka yi to sai mu ce mun gode kwarai da sana kowa kafar kuma da aka ji waka shi ce ai
yauwa
to madalla to yanzu sai kuma mu je mu ji labari ko
to Usman wa yau ne labari ka dauko
wato ni abin da ke damu na shine an ba ni labari in bada to amma ni kullum wai mu Fulani za a dinga wutsiya ne ba za a bare bari bane
Usman Fulani su suka fi iya
ba wani nan kawai ina Fulanin suke ne ko ai ko mana da labarin bare bari mana muji
gaskiya
ba san abin faɗa ne
ya kamata ka bare wa labarin
tuntuni kowa ai ko mun sai in ga labarin ba Fulani ka Fulani
magana gaskiya ko kuka fi shirme ai
to ai mu gaskiya ce te mana gaskiya ne te mana yawa ku je ku ta barbarcin ku ba ku san ku faɗi gaskiya ba mu gaskiya da gaskiya mallam ya ce mallam ya biya
gaskiya
mallam ya ce mallam ya biya
sai nikin
gaskiya biyan gaskiya
yawa
to amma
haka ne da billo
amma haka nan dole dai tunda aiki ne dole in bada wannan labarin amma
to muna saurare Usman
wai ni kai anya ba ko anya ba barbare ne bakila aka biya
ka dai fada gaskiya Usman
anya
ba za mu dariya mai karfi ba yau a hankali zami
to wai wato wani ya aika min da labari wai abin da ke faruwa shine wai dan fulani ne Allah ya taimaka Allah ya kira shi aikin haji
to
ya samu ya isa maka aka je aka yi hudaba aka je harami bayan gama dawa bikin san akan zo kuma sallah ka koda tunda ka je aikin haji ko juma'a kin ga akan zo harami
ana hudaban juma'a
ana hudaba eh ana zan zaune kin san limami ga bakin gemun shi fiye na kai shi malam ya dauka mambarin nan kusa da Ka'aba malam yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi
to dan filla ya ji wa'azi
yayi wa'azi yayi wa'azi akan shiru Ka'aba Laraba ne saka dauka ji malam Allah Allah an ka musu Allah annabi sai kuka sai kuka suna ta kuka wasu kuma masu dauriya sun yi shuru ba kuka san martake su kuma sauran suna ta kuka akai karshe dai aka gama hudu ba aka ce kin san to dai wa astaghfirullah alayhi wa lakum sai duk kowa mi sai kowa mi ki aka mimi ki an fula ni shi ma zabura yi
ni bai zabura yi miki
akai sallah
wadaka shi dai yana bitamu shaki da shi dai ba jin larabci
ba ba wani shi dai ga ana ta kuka kenan ana idar da sallah ya samu aka bar masallaci haka ba harami ai ya dau waya sai gida ya buga wa gida ai kai yayi wani dauke wallahi mu ne lafiya to yaya mun buga ai wallahi ai mun yi sallah ma yanzu na to yaya maka din ya alhamdulillah ai mu alhamdulillah mun sallake aka me
ba haka sallake
ai alhamdulillah ai ku taya mu murna me kuka sallake ya ce a ba malam ayyau an yi gaba daya mai gaba daya an yi hisabi duka
babban magana
dan billo an yi hisabi kamar ai an yi hisabi madan akai fada wai wannan hudu ba da shi akai fada haba dan wuta na ta kuka shi kina da Laraba ne da jawu
ne ga Laraba ana yi
eh yan wuta ne
da wa'azin da ake yi wato ga yana tsammani kenan hisabi ne ake
fara yana shi hisabi ake kowa ana fadar sakamako tun ana tarar shi shi ne ya ne ya shi ai ina aisu alhamdulillah
tunda
shi bai kuka ba
shi bai kuka ba
a tunaninsa
shi hisabi shi yayi dai ya
karbi lissafi ta hannun dama saboda haka aljanna za shi ba ruwan shi ce wa yan wuta na ta kuka ma to shine nace anya baba barbare wannan abu aka biya mana ke an saba laka mana fa
ai Usman an san dan fillo ai an san inda suke a Saudiya nan an sani ai
wallahi wani
wallahi ya ji hajji la sa'a tunda ne an yi saki sabi a Saudiya kuma sannan ya shiga aljanna wanda zuwa hajji kam alhamdulillah
shi abin nashi tsaf wai dodar abin shi lahiya lau to ke ba za ki ba mu wannan labarin
ba Usman ai ni labarin da zan baka labarin
eh
wata mace ce wata budurwa ce dai da saurayi haka to sai ya ce to su shirya ya kai ta wajen cin abinci aka dan fita da irin abin da ake ce ma outing dai haka da saurayi da budurwa
za dan
aka tafi restaurant da ake zama a ci abinci to aka ci aka kawo musu abinci sai suka fara dan hira saboda ina jin sun haɗu ne ba tare da sun dade ba din sai ya tambaye ta to kin gama makaranta sai ta ce ai ita ta gama makaranta tana da degree
Allah sarki an yi kokari
sai ya ce to kin yi NYSC sai ta ce mashi a raba ne da NYSC din nan ai kin daukar shi ne
a to
ko ba NYSC din nan dai saboda NYSC din nan yana da wahala
Allahu to ta zace subject
akwai mathematics a ciki to ni kuma ban iya kirge ba to dalilin da yasa ba shi NYSC din ba to wani kai ta dauka NYSC din ba
amma amma gaskiya wannan wata ku ta kwafsa
ba yar filla ce fa
wannan
wannan
sai suka ce wata budurwa
ba fillata na ban fadi ba ban ce ko ba Hausa ba ko ba Bulgaria
gaskiya wannan ta kwafsa gaskiya ba fillata na ba ce wannan in ba fillata na ce gaskiya gare mu zamu za ta ce ban sani ba menene kuma NYSC ba na mata ta yi digiri ba za ta ce ban yi ba ƙarya da shi
to ka bi da gaskiya
to gaskiya kamata dai
ina kokari na ba a ce matambayi baya fada
to amma baya bata
baya matambayi baya bata
to amma abin da nake so gaskiya fulanin da suke sauraron mu gaskiya ku aiko mana labaran bare bare
gaskiya ku ya kamata
ina nan muna jira ku hau shafin mu ne ko dandalin mu ne ko Facebook ne ko shakonin da kun saba aiko mana ku gaya mana yawa labaran su muke nema ni nan ce an nemi mu labaran bare bare yawa to daula
to
kisan lokaci ba zai bar mu ba
to gaskiya kam
sai dai Allah ya kai mu da rai da lafiya mako mai zuwa kuma zamu dasa daga inda muka tsaya to yanzu da wakar Yakubu Mumuni din san sake rufe miki
eh
wala da wakoki ne masu dadi
gaskiya wakoki kam na da dadi
yawa saboda haka ɗan Niger da ɗan Najeriya sai ku tashi ku bi mu daga sai mu
je to jama'a mu huta lafiya sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa a cikin wannan shirin namu na abari ya huce
ni
Daula Salim daga nan birnin Washington DC tare da
Usman Ahmad Kabara
hop peuple béni libère-toi de cet esclavage mental qui fait que nous prenons pour meilleur tout ce qui vient de l'extérieur au détriment des compétences et valeurs de chez nous consommons ce que nous produisons.
L'innovation, la transformation et l'industrialisation pour occasionner la perte de l'importation, l'amélioration du niveau de vie de nos populations et détourner les jeunes de l'immigration. Opportunité d'emploi pour la jeunesse et richesse. Sauvegardons et valorisons le patrimoine. C'est le Niger et le monde qui gagnent.
Sukuno no kodwinoko, akandede no notre économie a grandi. Dinkama naka kankakama, dinkama naka kankama kankanekama.
Niger, babban ƙasa mai dauke da al'umma masu basira da ilimin kere-kere da sake-sake da kirkiro abubuwa na alheri. Me yasa ba za mu ba waɗannan mutane goyon baya ba? Mu yi amfani da abin da suke kerawa don ci gaban ƙasa.